wato a cinyata wa ana ha'irun alhalin mijina cikin al'ada sai qara'ul qur'ana sai dinga karanta alqur'ani ana aisha daga sayyida aisha radiyallahu anha Allah ya kaidai ta kala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yattaki yana dogara fi jiri akan cinyata ana ha'idun alhali ina al'ada fi qara'ul qur'ana sai dinga karanta alqur'ani ana aisha daga sayyida aisha radiyallahu anha Allah ya kare da gare ta kala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yattaki yana dogaro fi jiri a cinyata wa ana ha'idun alhali ila al'ada sai qara'ul qur'ana sai dinga karanta alqur'ani wannan hadisi yana nuna mana cewa wani malami suka ce ya nuna cewa mai haila tana iya karatun alqur'ani idan mace tana jinin al'ada ba ta bar karatun alqur'ani ba duk da ba za ta taba alqur'ani ba saboda girma alqur'ani ba ta da alqur'ani ba in hafi za ci to sai karatun alqur'anin sai ta dinga yin sa ana ji yawa ba ta bar sai ta karatun alqur'ani ta haila ta ba za ta hana karatun alqur'ani ba alhamdulillah
yawa